Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan rana. Sunana Aisha Mu'azzu tare da Baba Yakub Wakili da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Lahadi 12 ga watan Nuwamban 2023. Ta fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke da su da farko ga kanin labaran.
An ci gaba da gwamza yaki a cikin dare tare da kaifar mulki ta sama a Gaza. Kana China tana shirin gudanar da atisayin soja na hadin gwiwa da wasu kasashe biyar na kudancin tsakiyar wato Asia a watan Nuwamba. Hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC a Nigeria ta bayyana gwamnan jihar Imo Hope Izudi Ozijima a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar da aka gudanar a jiya Asabar.
To madalla a cikin shirin namu ne yanzu kuma a jiya ne hukumar zabe a jihar Kogi ta soke zabukan da aka yi a wasu lardunan. Ko me ya janyo hakan?
Akwai wurare da an riga an cicika sakamakon zabe tun ba ma riga an fara zaben ba. Da haka yi bincike dai sai ka gane cewa a wannan local government Ogori Magungu cewa kan ne.
Sannan za a ji irin fatar da al'ummar jihar Bayelsa ke yi a game bayyanawa bayan yayin da suke jiran sakamakon zaben da aka gudanar a jihar Ajiya. A can kasar Ghana kuwa an gudanar da kuri'ar jin ra'ayin jama'a akan ƴan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin manyan jam'iyyun kasar. Bayan nan kuma Halima Abdurrauf za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo kuma a yau shirin zai dora ne akan hira da shugaban NIDDA a Najeriya Kashiku Inuwa Abdullahi akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani musamman ma yadda ya shafi bunƙasa tattalin arzikin kasar. Sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. An ci gaba da gwamza yaki a kasa wato yaki ta kasa da kaifar maki ta sama a cikin dare a Gaza. An yi wa asibitin Shifa maki mafi girma a Gaza kawanya baki daya. Inji daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya yana fada da yammacin jiya Asabar. Sojojin Isra'ila sun fada a jiya Asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau Asabar daga asibitin Shifa. Inda ake fama da tsananin matsalar jin kai. Za mu bada duk abin da ake da bukata, in ji babban kakakin sojin Isra'ila, Real Admiral Daniel Hagari a jiya Asabar. Jarirai biyu ne da suka mutu a jiya Asabar din, kana wasu da dama kuma suke kan hatsarin rasa rayukansu bayan da mai ya kare a cikin injin generator na asibitin Shifa. China na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin Asia a tsakiyar watan Nuwamban nan, a cewar rahoton kafar yaɗa labaran ƙasar Xinhua a yau Lahadi. Atisayin da za a gudanar a lardin Guangdong na kudancin China zai haɗa ne da sojojin ƙasashen Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. Kafar yaɗa labaran wato ƙasar ta Xinhua ta ce atisayin zai mai da hankali ne akan yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC ta bayyana gwamnan jihar Imo Hope Ozijima a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka gudanar a jiya Asabar. Jami'in zaben na jihar Farfesa Abayo Mefasina, wanda kuma shine mataimakin shugaban jami'ar tarayya a Oyo Okiti, shine ya sanar da sakamakon zaben da safe yau Lahadi a cibiyar tattara sakamakon zaben jihar da ke Owerri babban birnin jihar. Ga wakilinmu Alfonso Zokore Guhi da ƙarin bayani.
Hukumar zabe ta ƙasa INEC ta ayyana sanata Hope Ozijima na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Imo da aka gudanar jiya Asabar. A cewar jami'in INEC mai kula da bayyana sakamakon zaɓe Farfesa Abayomi Fashino, Ozijima Odidika Good Hope na jam'iyyar APC bayan gamsar da abinda doka ta tanadar, ana ayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara da kuma zaɓaɓɓe. Sanata Hope Uzodinma ya samu nasara ne da kuriyu 540,308. Uzodinma ya kada Sanata Samuel Anyanwu na jam'iyyar PDP wanda ya zo na biyu da kuriyu 71,503. Yayin da Sanata Atan Achono na jam'iyyar Labour ya zo na uku da kuriyu 64,081. Da yake tsokaci kan zaben, kakakin kwamitin yakin neman zaben gwamna na PDP a jihar Mr. Mekam Mbenwelo ya soki yadda aka gudanar da zaben. Ya ce yadda aka gudanar da zaben ya gaza ƙasa sosai da abinda aka yi tsammani. Bai gamsar da abinda masu zaɓe suka kyautata zato ba, waɗanda aka alkawarta musu cewa ba za samu razanawa da sayan kuri'u da maguɗi da rubuta sakamakon zaɓe na bogi ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
Madalla. To kafin ba bai karanto mana sauran labaran zamu buɗe taskar hotonninmu daga Najeriya. To a jiya ne dai aka gudanar da al'ummomin jihar Kogi Imo da Bayelsa suka gudanar da zabukan gwamnoni a wannan jihohin. To sai dai kuma hukumar zabe na kasa mai zaman kanta INEC a jihar Kogi ta soke zabukan da aka yi a wasu unguwanni sakamakon ba daidai ba da suka gano. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar Kogin Najeriya da aka gudanar a ranar Asabar din nan, jam'iyyun siyasa a jihar Kogin sun maida martani akan matakin da hukumar zaben ta dauka na soke zabe a wasu mazabu da ke wasu kananan hukumomi na jihar Kogin. Kakakin hukumar zaben jihar Kogin Alhaji Halliru Haruna ya yi karin haske da cewa zargin tafka maguɗi ne a waɗannan mazaɓu guda tara daga ƙananan hukumomin Ajakuta da Manongo da kuma ƙaramar hukumar Okene wato mahaifar gwamnan jihar Yahaya Bello ya sa suka soke zaben. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani
a takaice kamar karfe 9:10 sai muka tsoma jin hayaniya da radadi cewa akwai wurare da an riga an cicika sakamakon zabe tun ba ma riga an fara zaben ba. Da haka yi bincike dai saka gane cewa a wannan local government Ogori Magungu cewa haka ne to INEC sai ta dakatar da zabe na wannan local government din. To amma kuma an riga an samu ward guda daya a cikin ward 10 da yake wannan local government wanda shi mai tattara zabe ya tattara sakamakon wannan zabe na ward guda daya cikin 10 din. So za a takaice an sai da zabe a ward guda 9.
To jam'iyyar adawa ta SDP wadda Alhaji Murtala a Jaka yake yi matakara ta ce ta gamsu da wannan mataki na hukumar zaben. Honorable Dalladi Baba Budum shine shugaban jam'iyyar ta SDP a yankin Lokwaja.
Za ka fara election, ba gama election ba, aka fito da result a Okene kenan. Da aka tambe returning officer din, ya ina result sheet da yi magana ba, aka yi sassi da a gan result sheet ma cewa ba rubuta komai ba.
To amma yanzu ku kuna ga wannan dakatar da zaɓe a wannan wurare zai shafi duka zaben gaba ɗaya na jihar Kogi koko?
Abin da doka ya faɗa, dole in an yi accreditation da yake an bypassing Beavers ko an kawo result da ya bypassing Beavers cancellation kenan. Yanzu ma da yake INEC na investigating to musamman decision da za su fito da shi ba.
To tenidai jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kogin ta ce wannan sheri ne aka kulla masu amma kuma za su ci gaba da bin doka. Alhaji Mai Kudi Bature shine shugaban APC a Lokwaja ya ce akwai lauje cikin nadi akan wannan mataki.
Kuma wannan abun da suka yi sun yi ne kurun don son ransu, magana ne na ƙarya da sauransu. Ko gobe ko jibi aka ce a sake zaɓe a wannan gurin. Wannan kanin kuwayi karamin kulin yi guda 8 din da aka yi a Ogori mu za mu ci kayan mu. So wannan abu akwai lauje cikin nadi wanda ake nema a laƙiya mana ƙarya. Wannan Allah ya da kuma Allah ya fi su.
Amma batun samun sakamako na bugi kana nihin ba gaskiya ba ne?
Na ga maka ba abin da opponent ɗinka ba zai yi maka ba. Ko me yin da ka zo zaɓe zai iya yi ka duba duka abin da ke faruwa a Kogi muna.
To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai. hukumar zaben ta fara bayyana sakamakon wasu kananan hukumomi yayin da ake sa ran kammalawa zuwa bayan la'asariyar Lahadin nan ko kuma zuwa cikin dare. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To a gaida na Batsari, yanzu kuma ga baba da karashin labaran duniya.
Tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta Wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaron kasar Rasha, inji ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni akan Ukraine. Da alamar sabon rukunin sojan Rashin dai zai samu jagorancin Pavel Prigozhin da marigayi Yevgeny Prigozhin, wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da aka dake auna shugaban Rasha Vladimir Putin.
Baya ku makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauraron rahotannin mu. Yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Bayelsa da aka gudanar a jiya Asabar, jama'ar jihar daina dakon bayyana sakamakon wanda ya lashe kujerar ta gwamna. Kazalika hukumomin tsaro a jihar sun tabbatar da cewa an samu tashe-tashen hankula yayin zaben na gwamna a wasu sassan jihar ta Bayelsa. Ga wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar wanda yake Yenagoa a halin yanzu da rahoton.
Hukumar zabe ta kasa a jihar Bayelsa na ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar da ya gudana a ranar Asabar a dakin taro na tattara sakamakon zabe dake birnin Yenagoa, zaben da na kujerar gwamna da ya gudana a ranar Asabar a cikin wani yanayi na tashin hankali bisa la'akari da yadda wasu ɗan bindiga suka umarce masu kada ƙuri'a da su kada ma wani bangare baya. Haka kuma ɗan bindigan sun sace wasu ma'aikatan hukumar zabe a karamar hukumar Ijata Kudu, lamarin da ya tada jijiyoyin wuya kuma ya kawo tsaiko yayin zabubukan. Haka kuma manyan 'yan takara guda biyu, musamman Timothy Silva, ya zargi jam'iyyar PDP da cin zarafin mutanensa. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP wato gwamna Doyi Diri shi ma ya zargi cin zarafin mutanensa yayin zabubuka. Da hakan kuma na ji ta bakin al'ummomin jihar ta Bayelsa da suke zaben cikin tashin hankali, ga ma abin da suke cewa.
There is also not yet out, but with what we saw in the field today, Nigeria wants to practice democracy. Military should leave us. Police should.
Wannan yana cewa ne har kawai yanzu muna jiran a fadi sakamakon zaben gwamnatin jihar Bayelsa da muka zaba. Kuma abin da nake gani a jihar ta Bayelsa, tabbas idan muna son demokradiyyar Nigeria ta ci gaba, to dole ne sai mun ɗebe hannun jami'an tsaro cikin lamuran zabe. Su ma 'yan sanda dole ne a ɗebe su idan ana son harkoki su daidaita a jihar ta Bayelsa. Kuma suna da hannu ga magudin zabe, ko da yake dai sun sha bakar wahala sun yi kwanaki a kan titi. Ita kuwa wata 'yar jihar ta Bayelsa ta ce,
"This election was very fine and all the home policemen and army they did very well today."
Tana cewa ne suna Tami Joyi, ta ce zaben gwamnatin jihar ta Bayelsa ya yi kyau, 'yan sanda da sojoji sun taka muhimmiyar rawa, sannan kuma na zabi wanda nike so ya jagorance ni a matsayin gwamnatin jihar ta Bayelsa. Daga bisani kuma sun yi alkawalin za su bani wasu makudan kuɗi bayan na jefa ƙuri'a na neme su da yamma na rasa. Sannan kuma abin da ya ja min hankali shine naga suna baiwa kowa naira 5,500.
They said 5,000 each person, 5,000.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta tabbatar da cewa an samu tashin-tashin a yayin zaben na kujerar gwamna a ranar Asabar da ta gabata. Rundunar dai ta ce ta samo ceto wasu ma'aikatan hukumar zabe da aka sace. DSP Asmin Busuwa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
A safin jiya ne wannan abin ya faru, amma da muka turo 'yan sanda da sojoji da wayansu ka yi ta damun su a cikin wurin teku, sun bi sun sake shi wanda aka kama shi dan aiki da ainihin wanda aka kama ndai su take
yanzu wannan hali ja take ciki misali ana samun rahotanni nan da can kamar akwai damuwa kamar menene kuka bincika yanzu
gaskiya zabe yayi kyau an yi shi a cikin lafiya akwai dan masaloli guri kadan kadan wanda kuma mun magance shi
kamar can kamar kuna da labari kamar mutane na kuka ana samun matsaloli a can kan ruwa ko ba ku samu labari
har da ke ba samu matsaloli amma ba abinda ba mu iya mun magance shi ba mun magance matsalolin da aka samu
Lami da Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Yenagoa jihar Bayelsa Nigeria
an gaida mutan Sakkwato to rahoto na gaba kuma zai kai mu Ghana da alamu dai za a samu fafatawa mai zafi a zaben shugaban kasar Ghana na 2024 kasancewar mataimakin shugaban kasa mai ci Dr. Muhammad Bawumia na NPP da kuma John Dramani Mahama tsohon shugaban kasar mai wanda zai tsaya takara karkashin jam'iyyar NDC duk ɗan arewacin Ghana ne ga dai wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani cikin wannan rahoton
Masana harkokin siyasa sun yi hasashen cewa nan da wani lokaci mai tsawo za a dinga bayayyar mulki ne tsakanin jam'iyyar NPP mai ci da jam'iyyar NDC a fagen siyasar Ghana kuma wannan shine yanayin da ake ciki tun farkon jamhuriya ta hudu inda waɗannan jam'iyyu biyu ne suke bayayyar mulki hakan yasa hankali ya koma ga ƴan takarar manyan jam'iyyun biyu NDC da NPP bayan sun tsayar da ƴan takarar su a zaben shugaban ƙasa waɗanda suka kasance ƴan arewacin Ghana ne yayin da Dr. Mahmudu Bawumia ya fito daga arewa maso gabas Dr. John Mahama ya fito daga yankin Savannah dukkan su arewacin Ghana mambobin sadarwa daga jam'iyyun biyu sun tofa albarkacin bakin su kan damar ƴan takarar su a zabe mai zuwa
sunana Hajji Salamu Tutumma member of the NPP communication team ni na imani ga Allah insha Allah Alhaji Dr. Mahmud Bawumia za ta hulashe wanga zabe 2024 saboda zamanin ga dandana da danka ku fadon da Alhaji Dr. Mahmud Bawumia zo mi da biye shi an shiga cikin masuwa da wa dum saboda mai bagana kawa duniya duka ne ta shiga cikin masuwa kuma saboda dum su iya isa suka yi suka rika wanga kasa har yau inda muke sayinga kuma dun musulmuk man da ya taba ganka ba president ba mu taba samun president ba insha Allah ne yace yana so musulunci dole ya vote ma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia
Alhaji Muhammad Nazir Sa'i jam'iyyar NDC Ghana ba shakka kan cewa zaben da aka yi wa Dr. Mahmud Bawumia ya taimaka wa yan Ghana mu babbanta tsakanin gaskiya da ƙarya saboda bayan kudade masu dimbin yawa da a jagorancin Dr. Bawumia Ghana ta samu babu abin da ta haifar sai wahala saboda yau kan mutanen Ghana suna kalubalantar wanga gwamnati da irin wahala da tsakama wuyan da muka samu kanmu in an zo za a yi batun wai ya zamo mutumin arewa ai ba na farko ke gaba da can ma ba shine wannan jami'an no suka tsaya suka yaudari wato kakannin mu kan cewa za su yi fatin musulmai da aka kare suka kore musulmai ba insha Allah excellency din da malam Muhammad zai yi nasara kansa da mun yafi ta gaskiya
muryar Amurka ta nemi ra'ayin shugaban fitaccen kamfanin hasashe mai zaman kansa wato Global Info Analytics Musa Dankwa kan yadda za ta kasance tsakanin Mahmudu Bawumia da John Mahama babban zabe mai zuwa
sai ka duba result da ya samu ka compare da opinion poll in Global Info yayi kaman ya zama daidai only 1% difference tsakanin opinion poll da percentage da Dr. Mahmud Bawumia ya samu
to tsakanin wa'annan ƴan takarar guda biyu John Mahama da Dr. Bawumia a hasashen da kuka yi na kwanan nan ya kake ganin za ta kasance a zaben 2024
dukan su yan arewa ne opinion poll kenan da muke duba shine dan Dramani Mahama ina lead daga upper west ina lead kuma upper east ina lead northern region ina lead savannah north east kawai dai ne Dr. Mahmud Bawumia yake kokari saboda wurin ya zama inda ya fito yanda muka ga data nan at the moment ba musamman wani sake ya zo ciki ba saboda in ka duba northern region da kansa da October poll da muka yi John Mahama na da kaman 82% and Bawumia yana da kaman 15 zuwa da baya
a zabukan da suka gudana baya da jam'iyyar NDC ce ta fi samun ƙuri'u a arewacin Ghana wanda wasu masu sharhi ke cewa wannan karin da yake duk ƴan takarar ƴan arewa ne komai na iya faruwa Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to gaida Idris Abdullah Masauraro muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:19 na safe ga Halima Abdulrauf da shirinmu na gaba. Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana na Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya, wato NIFDA, Malam Kashfu Inuwa Abdullahi, akan nasarorin da ake samu da taron Digital Najeriya. A cikin shirin na wannan mako, za mu dora a inda muka tsaya, musamman ma bayani akan sauraron shigan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar.
Muna so za mu yi wa mutane miliyan 3 horaswa na musamman akan harkar fasahar zamani. Ba kawai horaswa za mu yi ba, in an horas muna so su samu aiki. A cikin mutum miliyan 3 nan, muna son miliyan 1,500 su samu aiki a cikin Najeriya.
Wato rabin kasan da za a horasa
su. Ah, rabin kasan. Sannan ɗaya rabin na miliyan 1,500. Muna so su kuma suna zama a Najeriya amma suna aiki a kasashen waje. Yanzu kin ga saboda internet ba dole sai ka je wata kasar ba za ka ga kana zaune a Najeriya amma kana aiki a Amurka ko a Turai. To muna son mu yi wannan. So training din an riga an bude mutane din masu sha'awa su sa, kuma abinda muke so mu yi za mu fara da 1%, wato 30,000 kenan muke so mu yi daga nan zuwa wata uku. So
idan zango ɗaya kenan.
Zango ɗaya. Yawwa, shine zai ba mu ga kurakuran da aka yi, ta ya za a bunƙasa abin da kuma inganta shi. Daga nan sai mu zo mu yi 10%, wato 300,000 kenan. So daga nan kafin shekara ta 2027 muke so mu kammala wannan miliyan 3. So abu na biyu da za mu yi a ƙasan harkar ilimi shine muna son harkar research, a bunƙasa bincike. Shi ma mun fitar da grant da muke so mu biya wa mutane wanda za su yi bincike akan artificial intelligence. Za mu ba su har zuwa miliyan 5. Muna so za mu biya mutum 45 waɗanda suke da wani zurfin tunani da aiki da ya shafi wannan harka ta artificial intelligence. So a shi muna so mu sa Najeriya ta zama tana cikin ƙasashe wanda suke kaso na 25 da farko da suka fi ƙarfin bincike a harkar technology guda 6, wanda artificial intelligence yana ciki, blockchain yana ciki.
Ganin yadda ake buƙatar sabunta ilimi a sha'anin amfani da na'ura wajen kasuwanci, cinikayya ko alfanu daga gwamnati, ya batun sauraje shi kan.
Na uku shi kuma a harkar digital literacy ne, wato ta yadda duka 'yan Najeriya za su sami ilimin da za su iya amfani da wayoyinsu da kuma manhaja domin harkar kasuwanci, ko kuma a samu mutum ya samu alfanu na gwamnati. So shi ma muna son kashi 70% na 'yan Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce suna da wannan ilimin da za su iya amfani da na'ura mai kwakwalwa ko waya su yi amfani da manhaja. So ginshiki na biyu shi kuma akan fitar da wasu taswira da dokoki ne, wanda a nan shi ma ministan ya sa dokoki guda 9 da yake so mu duba mu sake bunƙasa su, sannan a tabbatar an gudanar da abubuwan da dokar ta ce a yi. Na uku shi kuma shine harkar infrastructure. Akwai abin da ake kira da digital public infrastructure, wato kamar yadda ake titi da hanyar jirgi. Kin san an fara wannan ne lokacin da aka yi second industrial revolution, wanda is about sarrafa kayayyaki. So in an sarrafa kayayyaki kuma sai an ɗauke shi daga wani gun an kai wani gun, shine yasa aka yi titunan da hanyar jirgi da su jiragen sama. So amma yanzu idan ka duba tattalin arziki ya dogara akan fasahar zamani ne. To dan haka ya kamata yanda ake sa kudi a titina a rinka sa kudi domin a yi su ma infrastructure na fasaha.
Kayayyakin
aikin fasaha zamani.
Ina ka batun take da harkokin gwamnati akan tsarin zamani.
Daya daga cikin abin da minista yake so mu cimma daga nan zuwa shekara ta 2027 shine a samu yanda harkokin gwamnati su koma su ma duka sun zama ta hanyar fasahar zamani. Inda in kina neman abu a office ba sai kin zo ba daga waya ko daga computer za ki iya samun duk abin da kike so na gwamnati. So ginshiki na hudu kuma shine akan innovation, entrepreneurship and capital. Kasuwanci da kuma samun hannun jari. So za ki ga yawanci matasanmu masu fasahar zamani abin da ya fi ci musu tuwo a kwarya abu biyu ne. In ka kirkiro abu ta ya za ka siyar shi. Saboda siyarwa shi ne commercializing dinsa. Za ki ga mutum ka je makaranta kana da wani tunani ka kirkiro abu amma ba za ka iya mutane bayanin alfanun shi ba wanda har za su siya. So muna so mu fitar da wata horaswa na musamman akan wannan da zai taimaka matasa. Sannan capital kuma wasu yawanci ba sa samun kuɗin da za su inganta wannan fasahar tasu. So shi ma za a fitar da hanyar da za a samawa duka masu fasahar zamani wannan. Kama akwai Nigeria Startup Act da muke implementing wanda za a fitar da kuɗi da za a ware saboda wannan. Sannan akwai startup leveling da za a yi. Kafin ka samu ka amfana da wannan kuɗin sai ka zo ka yi registering kamfanin ka. An sa ka'idodi da mutum dole sai ka bi ka cike kafin a baka. Saboda ake ga wasu kawai suna da fasaha in ka ba su kuɗin amma ba za su je su yi abin da ya kamata da shi ba. So shi yasa muke so mu tabbatar an bi wannan.
Masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan yadda 'yan Najeriya za su iya amfani da albarkacin yawansu da kwakwalwa wajen cin moriyar alfanun da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka na Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. An gaishe ki na Abdullahi. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. To a yau zamu fara da sakon Yakubu Aski garin Badaraka Radimi Taji Badaraka mai gari dan Kuro na Kaigama da Sunusi Madatte da hadda magaram jamhuriyar Niger suka ce hakikanin gaskiya zamu iya cewa wannan taron da ake yi tsakanin Saudiya da kasashen Afirka ciki kuwa har da wakilin kasar mu ta Niger Ali Lamin Zain sai dai mu ce Allah ya sa a kammala wannan taro cikin koshin lafiya. Allah ya sa wannan taron ya zama wa al'ummar kasar Niger alheri amin. Sako na gaba kuma yace salam VOA Hausa. Muna kiran gaggawa ga manyan kasashen duniya masu ikon fadi a gami da Larabawa da kuma na musulmi har ma da hukumar Majalisar Dinkin Duniya cewa ya kamata su gaggauta sasanta Isra'ila da Falastini domin kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hular da basu san hawa ba balle sauka. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya a nan Afirka da ma duniya baki daya. Sako daga Isuru makeri Dr. Ilyas Yakubu Digawa Yakubu mai aski ba da raka da hatsabi mai computer mayama. Sakonin masu sauraro kenan aka saurara. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da labarai a takaice.
An ci gaba da gwamza yaki ta gasa tare da kai farmaki ta sama a dare a cikin dare a Gaza. An yi wa asibitin Shifa mafi girma a Gaza kawanya baki daya, inji Director Asibitin Muhammad Abu Salmiya yana fada da yammacin jiya Asabar. Sojoji Isra'ila dai sun ce sun fada a jiya Asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau Lahadi daga asibitin Shifa inda ake fama da tsananin matsalar jin kai. China na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu kasashe biyar na kudancin Asiya a tsakiyar wannan watan Nuwamba, a cewar wani rahoton kafar yaɗa labaran ƙasar ta Xinhua a yau Lahadi. hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC ta bayyana gwamnatin jihar Imo Hope Ozojima a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnati da aka gudanar a jiya Asabar.
Masararo da haka ne kuma zamu karkar shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi mu ka dawo da shirin mu na karshe a wannan yau. Yanzu a madadin Babaya kuma kin da yace an gabatar da shirin sai yana wa mai da tashirya kuma ta bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura yanzu Alfredo ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya ma'assalam.